A ranar Alhamis din nan ne 8 ga watan Fabrairu za a fara alurar rigakafin cutar bakon dauro ko kuma kyanda a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Jihar Niger dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro. Kimanin yara miliyan 1 ne dai yan kasa da shekaru 5 zuwa watanni 9 da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Niger. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce naira miliyan 40 ne gwamnatin jihar Niger ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon dauro a wannan karon.
Duk wani abu da ya kamata a shiri an ajiye a ƙasa an ga an ajiye na campaignin na measles. Sannan sun samu support daga World Health Organization, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma United Nations, UNICEF da suke a hankan yara, su ma sun ɗan bayar da gudunmansu domin a yi wannan campaignin na measles.
Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori dake can karamar hukumar Rafi. Yayi mun ƙarin haske akan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana.
Sanadiyan bakon dauro zaka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa, wasu ma har gurguncewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro din. Wannan shine takaice abinda bayani akan bakon dauro.
To yanzu dashi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaki da cutar ita ta bakon dauro?
Kwarai da gaske tana da tasiri, domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa.
To a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana a yi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar Rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane. Amma a yanzu shugaban karamar hukumar Gambo Tanko Kagara ya ce sun ɗauki mataki.
A yanzu gaskiya babu, domin me sojojin da aka kawo a wuraren na ma'aurar tsunin 150, akwai mobile da aka kawo guda 100, duka suna nan suna operation. So wurin na yanzu nan lafiya lau muke, shi yasa nace kuma aje a kaddamar da shi a kusharki.
Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.